go, that you will go, to can do go, the lot of go, the lot of go, that you will go, to can do go.
Shama grana yak shama, yak shama, yak shama. Dai khala rasa gawa, wa bagiram badwa. Dai khala rasa gawa, wa bagiram badwa. Mani nazbar da na wa, wa imar ya khir zawa. Mani nazbar da na.